har muna wasan an wuce gun inda sauti da masa an wuce gun a ba mu kida kawai an wuce gun ga KLC da TSK an wuce gun eh an wuce gun an wuce gun ba dogon hira ai an wuce gun eh an wuce gun in har muna wasan an wuce gun inda sauti da masa an wuce gun a ba mu kida kawai an wuce gun ga KLC da TSK an wuce gun eh an wuce gun ce masu an wuce gun ba dogon hira ai an wuce gun eh an wuce gun ce ma yarinyar ta rufe kafan ta kafin a wuce gun mu ba mu dile ba mu daga kafa sabuwa da kaza baya hana yanka we speak facts only ba mu papa in ka iya ruwa baka iya laka ba to sai a bar kaza cikin gashin ta ba don tawo akan ga wata ba malam sai a samu ko a tashi ko a fili ko a party ba wai mun iya mun fi su bane zallan naci da hakuri ne muke da shi in har muna wasan an wuce gun inda sauti da masa an wuce gun a ba mu kida kawai an wuce gun ga KLC da TSK an wuce gun eh an wuce gun an wuce gun ba dogon hira ai an wuce gun eh an wuce gun in har muna wasan an wuce gun inda sauti da masa an wuce gun a ba mu kida kawai an wuce gun ga KLC da TSK an wuce gun eh an wuce gun ce masu an wuce gun ba dogon hira ai an wuce gun eh an wuce gun
so we pull up in a bullion van me and my friends and two others with the bullion gang omo one respect we no get short nika eyeglass for the sunset motherfucker made them clear road I will know what gang moving hunter too look me in the eye me know they fear face so in fact I probably finish more than these guys who to be told I'm just a tall black guy with the rap die and of course I know they like the girls why cause all of them they lie like guy too asamu awasan kawai sai a wuce gun
in har muna wasan an wuce gun inda sauti da masa an wuce gun a ba mu kida kawai an wuce gun ga KLC da TSK an wuce gun eh an wuce gun ce masu an wuce gun ba dogon hira ai an wuce gun eh an wuce gun